Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makiri. Batun yiwuwar faɗaɗa ƙungiyar tsaron NATO shine tattaunawar yau Asabar za ta maida hankali akai, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ke kan hanyarsa zuwa birnin Berlin domin halartar taron ministocin harkokin ƙasashen wajen ƙungiyar tsaron NATO. Shugaban ƙasar Finland Sauli Niinisto da Prime Minister Sanna Marin sun bayyana amincewarsu ta shiga ƙungiyar ƙawancen, wani matakin da zai cika burin ƙasashen na yankin Scandinavia a matsayin martani ga mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa a jiya Juma'a cewa ƙasar Turkiya ba ta goyon bayan shigar Finland da Sweden ƙungiyar NATO, yana nuni da abin da Turkiya din ke kallo a matsayin taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke yi kamar ƙungiyoyin 'yan bindigan Kurdawa. Jama'an Amurka sun ce suna aiki domin samun cikakken bayani ga matsayin da Turkiya ta ɗauka, yayin da suka ce Amurka tana goyon bayan shigar Finland da Sweden cikin ƙungiyar NATO idan sun zaɓi yin hakan. A jiya Juma'a, shugaban Amurka Biden ya ce ya tattauna da Prime Minister Sweden Magdalena Andersson da Niinisto na ƙasar Finland akan wannan batu. A hali da ake ji kuma, dakarun Russia sun yi asara mai yawa sakamakon halin da Ukraine ta kai, wanda ya lalata wata gadar da suke amfani da ita don ketara wani kogi a gabashin ƙasar, a cewar jami'an Ukraine da na Burtaniya, wata alamar da ke nuna ƙoƙarin da Moscow ke yi na ceto yakin ya ci tara. Rundunar sojan saman Ukraine ta fitar da hoton bidiyo na abin da ta ce wata gadar fantun Russia da ta lalace a kan kogin Sevesky Donetsk, da wasu da dama da aka lalata, da kuma motocin sojin Russia da suka lalace a wurin. Rundunar ta ce sojinta sun nutsar da 'yan Russia da ke kan gadar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce Russia ta yi asarar gagarumin makamai masu muhimmanci na rukunin bataliya guda a harin da aka kai a farkon wannan mako. Ƙungiyar bataliyar Rasha mashirya dabaru ta kunshi dakaru kusan 1,000. Akalla mutane 26 sun mutu a jiya Juma'a, yayin da gobara ta tashi a cikin wani bene mai hawa 4 a kusa da tashar jirgin ƙasa a wata unguwar yammacin birnin Delhi, a cewar sanarwar 'yan sanda. Hotunan talabijin sun nuna hayaki na fitowa a tagogin gidan, yayin da masu kashe gobara ke taimakawa mutane da suka makale a saman gidan. Kana ɗaruruwan mutane suna kallon abin da ke faruwa. 'Yan sanda sun fasa tagogin benin suka kubutar da mutane da ke ciki, kana wasu sun jikata kuma an kai su asibiti, in ji sanarwar 'yan sandan, wadda ta kara da cewa an kai mutane 12 a asibiti. Ginin wadda ke bada hayar ofis yana kusa da tashar jirgin ƙasa a unguwar Mutka da ke yammacin Delhi, kuma yana da tazarar kilomita 23 daga babban birnin ƙasar India New Delhi. Sama da mutane 50 ne aka ceto, kuma 'yan sanda sun ce jami'an kwana-kwana na ƙoƙarin shawo kan gobaran, kuma motocin ɗaukar marasa lafiya na can na gudanar da aiki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, jami'an gudanarwa na kamfanin haƙar ma'adinai Natural Valley Mining Corporation da ke ƙasar Canada sun bayyana cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya na lokacin rani da aka yi ba zato ba tsammani a watan da ya gabata a ƙasar Burkina Faso. Lamarin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 8 da suka makale a ƙarƙashin ƙasa a mahaƙar ma'adinan ƙarfin zinc na Fekwa. Ana ci gaba da gudanar da aikin ceto tun bayan ambaliyar ta ranar 16 ga watan Afrilu, sai dai babu wata tattaunawa da masu haƙar ma'adinan da suka ɓata, kuma ba a san ko wani ya tsira ba. Idan aka yi la'akari da lokacin rani, zahiri yake babu tsabanin samun ruwan sama, amma kuma sai aka samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, in ji Henry, mataimakin shugaban ayyuka na Trivalli. Ya ƙara da cewa ruwan ya tsallaka ɗaya daga cikin gadojinsu ya karya shigen kariya. Ba mu kaɗai bane abin ya shafa, har ma da al'ummomi da ke kusa da mu ruwan saman da ya sauka gaba ɗaya ya shafe su.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ya nuna sai da ni ke kawo rabon wani, ya nuna sai da ni ke kawo rabon wani. masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau da jin wannan wakan ka san da muka dinsa
eh gaskiya ga waka ko tayi wada kwarei da gaskiya
ai makon da ya shige aka yi ranar iyaye mata ta duniya ba
eh ranar iyaye a duniya gaskiya
yawa to gaba ɗayan ta wannan shirin yau zamu karrama iyaye ne mata sabili da haka gaishe gaishen da zamu baki ɗayan su gaishe gaishe ne daga mata zuwa iyaye mata
sunana Madina Dauda ina taya mata na duniya murnar wannan rana da aka kebe domin mu Allah ya raya uwa a duk inda take. Allah ya saka wa uwa a duk inda take. Allah ya ji ɗan waɗanda suka riga mu. Allah ya gafarta musu. Waɗanda ke raye kuma Allah ya ƙara yawan shekaru masu albarka.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Halima Abdulrauf. Ina murna da wannan ranar ta iyaye mata ta duniya kuma ina jinjinawa iyayenmu da suka ba mu tarbiyya ta gari. Allah ya ba ku gidan aljanna. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina matuƙar farin ciki da wannan rana ta iyaye mata ta duniya. Kasancewar iyaye mata abu ne da ba za a iya rayuwa ba tare da su ba. Rayuwa dole sai da su ake yi. Kuma ni gani nake alware rana guda ɗaya ma bata isa ba domin kullum ni ina matakar godiya da irin tarbiyyar da na samu wurin mahaifiyata irin jajircewar da ta yi kuma wani lokaci ba ka iya sanin abin da ake masa sai ka girma ina roƙon Allah ya saka mata da mafificin alkhairi ga waɗanda su kuma babu nasu iyayen Allah ya jaddada rahama a gare su mu kuma da muke raye Allah ya bamu iko mu abin da ko kuma mu kwatanta abin da namu iyayen suka yi
masu azancin magana suka ce mata iyayen giji sunana Hawa Umar ina murna da wannan rana ta iyaye mata ta duniya kuma zan yi amfani da wannan damar in jinjinawa dukkan dokacin mata na duniya kuma ina kira ga mazan ma idan kana da ƴa ko uwa ko mata ko kanwa ko yaya to gaskiya a ba su kulawa ta musamman kuma ina miƙa sakon gaisuwa ta ga dukkan dokacin mata na duniya kuma ina musu fatan alkhairi baki daya
sunana Husaina Muhammad wakilin sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Maiduguri a Najeriya. Ina amfani da wannan dama wajen miƙa sakon murnar wannan rana ga iyaye mata a duk faɗin duniya. Ine wa daukacin iyaye mata murna da wannan rana. Allah ya kawo mana albarka da kuma ci gaban kasashen mu. Mata da mazajen su suka rasu suka kuma bar su da ƴaƴa. Muna fata Allah ya ba su dama da kuma ƙarfin rike ƴaƴa da aka bar musu. Allah kuma ya bawa iyaye mata damar bawa ƴaƴa tarbiyya ta gari. Allah ya albarkaci dukkanin wasu al'amura na gari da mata suka sa a gaba. Mata da suke mawuyacin hali, muna roƙon Allah ya kawo sauƙi a al'amuran su. Mata da ba sa kan hanya madaidaiciya, muna roƙon Allah ya ɗora su akan daidai. Allah kuma ya albarkaci mata a dukkan inda suke a faɗin duniya.
Sunana Hajiya Balaraba Abubakar Sule. Ina miƙa gaisuwa na zuwa ga mama na Hajiya Ladi Sani Kwantagora da kanwar ta Hajiya Husaina Sani Kwantagora da autan su Hajiya Salamatu Sani Kwantagora. Bayan haka kuma ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyaye na mata da ke gida Kwantagora wato Hajiya Salamatu Maga Takadda da Hajiya Ramatu Tukura da Hajiya Hafsatu Tukura da kuma Hajiya Hawwa'u da Mary. Hawa yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga iyaye na mata da ke Kaduna garin Gombe wato kamar su Hajiya Hassan Sani Kwantagora da Addabinta da Hajiya Safiya Inuwa Jibrin. Ina kuma miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki da muka yi zaman arziki da su a East Lansing, Michigan irin su Professor Sawai da Liverpool Tasi da Hajiya Salamatu Maman Yutra da kuma Hajiya Jamila Maman Idris. Hawa yau dai ina miƙa gaisuwa na zuwa ga abokan arziki na iyaye mata kamar nan irin su Professor Mrs. Olori Sanya da Dr. Hadiza Burusu da Hajiya Safiya Adam. Ina masu barka da zagayowar ranar iyaye mata.
Suwar fata alheri ga Mama Hajiya Hawwa a garin Kirya Maradi da Mama Joshua ƴan Kaji Kano sai Mamar Bimbo a kasuwar Gama da Madam Tina a Ibadan. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Nafisa Mustafa Mama Usman da Zainab Hashim Gumel Mama Khalid da Maryam Garba mamar Sule da Saratu Daniel mamar Uwani sai Hajara Tahmid mamar Nantab da Joyce Jack mamar Josh da Florence Unkwai mamar Nini sai Tani Abdu mamar Samir da Tasindi Gata mamar An sai Roda Gata mamar Gata da Salome Datti mamar Datti sai Binta Datti mamar Tani gaisuwa a bar ya huce zuwa ga malama Bara'atu Haruna mamar Baffa da malama Halima Usman mamar Isyaku sai malama Hannatu Dauda Tanko mamar Bash da Hajiya Aya malama Talatu mamar Hadiza sai Hajiya Hawwa Bello Kirfi mamar Humaira gaisuwa a bar ya huce zuwa ga malama Adama Abubakar mama Aminu da malama Binta Gata mamar Abida sai Lois Daniel dan Ladi mamar Idi gaisuwa a bar ya huce zuwa ga malama Ladi Banyami mai gari mamar Hawwa da Hajiya Larai Hammadu mamar Amina gaisuwa a bar ya huce zuwa ga malama Anisa Ibzangin mamar Eldin da Rahila Adamu mamar Aisha gaisuwar a bar ya huce zuwa ga malama Jamima Jedi Gata mamar Abbas da malama Hannatu Bello mamar Esta sai malama Hawwa Isyaku Akanta mamar Manu gaisuwa a bar ya huce zuwa ga malama Abu Alisa Salibao mamar Jamila da malama Rabi Roda Sule Auta mamar Saade sai malama Agure Baiko mamar Kande da kuma Ladidi Zainab Yahaya LYB Bakori gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Lanto Bawa mamar Jummai da Shamsiya Kiramu mama Aisha sai Nafisa Garba mamar Hassan da Husaini da Rabi Dalladi mamar Sadiq gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Hawwa Haruna a Kano da Hajiya Husaina Adamu da Hajiya Maimuna Ismail da Hajiya Binta Lawal da Hajiya Basira in charge ta dialysis unit a Kano da malama mamar Jamima Isa Yabadi da Asabe Gwadabe mamar Iliya sai Salamatu Baraya Datti mamar Aisha da kuma Saade Haruna Abdullahi mamar Ummi da fatar an tashi lafiya
to sai kuma gaisuwar a bari ya huce da kuma taradar mata zuwa ga wayannan manyan matan da zan fara da su da farko Hajiya Maimuna Nunu magajiyar sarkin Zango Kumasi da kuma Hajiya Hawwa Mai Zango magajiyar sarkin Hausawa Accra sai kuma Hajiya Hausatu Gadon Fanfi magajiyar Nima a nan birnin New York da kuma Hajiya Salaha mamar Sadiya a Kano sai kuma Hajiya Hawa Lawal Dan Karima mamar Bulukiya da kuma Hajiya Fauziya Umar maman Sulaimin sai kuma Hajiya Mamata mamar Salima Ayelo Kumasi da Hajiya Amina Mai Dare mamar Musa Kikat da Hajiya Bailau Laraiba mamar Suraiya da kuma Umma Ummu Dikko mamar Sadiya da Hajiya Zulai Dikko mamar Sadiya da Hajiya Fatima Mi Dikko mamar Ammatu da Hajiya Maimuna Mrs Dikko mamar Baba sai kuma Hajiya Mami Hawa Dikko mamar Mafa da kuma Hajiya Madina Dikko mamar Samira duka a birnin Kumasi
muna kuma mika gaisuwar fata alheri da jinjinawa ga iyaye mata ga Habiba Habu Usman mamar Hafsat da Salamatu Sama'ila mamar Nazir sai Masi Kefas Leka mamar Hezekiah da Hannatu Awari mamar Janet da mama Sarah Mazira mamar Yunis sai Saratu Sani Bature mamar Andrew gaisuwa a bar ya huce zuwa ga mama Fadila Dokoki Tsiga da mama Nahe Gada Shika Allah ya sa Gada Shika na haka ne sai kuma Hawwa Bawa Tiki mamar Wini da Dr. Lami Bakari mamar Ladidi da Amelia David Juris mamar Jona da Rose Luka Fito Buba mamar Barnabas gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Elizabeth Tukam mamman Ima da Hannatu Yunusa Garba sai Rifkatu Ayuba Leslimbo mamar Babangida da Salamatu Dan Juma da Habiba Musa Barau mamar Sadiq da Esther Iro mamman mama Ayu sai Tabita Sada mamar Abdullah da Alheri Ilyas Dauki mama Abida sai Hannatu Peter Atiku mama Glo da Jumma Yusuf Sadiq Mamar Jani Alai sa haka ne. Sai Alisa Inuwa Noma Mamar Babangida da Jummai Shu'aibu Juga Mama Steven da Agwarai Baiko Mama Yunana da Salamatu Ejimbe Mama Sofia da fatar an tashi lafiya.
To sai kuma gaisuwar abin ya huce zuwa ga Umma Alilaya Umar Dukku Mamar Chamba da kuma Hajiya Sadiya Dukku Mamar Isa da Umma Sadiya Aminu Bebeji Mamar Yushau da Hajiya Kubaris mai matasa a birnin New York Mamar Rabi da Hajiya Kuburin Tawaye Mamar Fiddaus da Hajiya Rukayya Gladys mai sayar da zannuwar a tafa a Alaba Kumasi da kuma Hajiya Ramatu Musa Alhaji Boutique Mamar Taufik da Hajiya Fauziya Adam Mamar Junior a London da Hajiya Ramatu Alaska a London sai kuma Hajiya Kubura Alhaji Barauke na Mamar Rayya da kuma Umma Minnawar Dukku Mamar Marzuk da Hajiya Rukayya mai sakura Mamar Mugis da Hajiya Zainab Matan Malam Mahe Mamar Princess da kuma Sister Amina Bebeji Mamar Hajiyar Ghana a Sabon Zango Accra da kuma Fauziya Matar Mamun Mamar Halifa da fatan sun waye gari lafiya.
So baba kullum muna fada cewa komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa
kaga ne ka dauka
ba mu taba yin gaishe da yawa irin haka ba amma
duk da haka
ba gama kasuwan nan da gaisuwa ba saboda haka bari mu dire da waɗannan
kalmomi da ba a kasuwar
ba ba kai kowa na ba shi like bangare ɗaya na kasuwan muka shiga to bari mu dire da waɗannan kalilan Shamsiya Ishaya Nakwari Mamar Abbas da Saratu Inusa Turaki Mamar Indis da Hannatu Andrew da Lagin Mamar Bitum sai Tamar Daniel Madaki Mama Musa da Halima Ibrahim Madaki Mama Lydia da Hawwa Sha'aibu Adwa Mamar Yakubu da Hadiza Shehu Maina Mamar Joshua da fatar an yi bukukuwan ranar iyaye mata lami lafiya
lami lafiya amin
summa amin 2023
amin summa amin.
You think you got another husband?
Oh, you think that another mother? Oh, yeah. No. Yau labarin da zan baka labari ne da wani bazazzage.
To.
Tunda ranar mata ake yi baba.
Eh, gaskiya.
Labarin wani bazazzage ne wai ya ba matarsa kaza ya je so kaza. Ya so kazarsa babba ya kawo matar ta dafa mishi.
To.
Sai yake mata wai amma idan ta dafa kar ta ci ko kadan.
Ka ta saka.
Kana jin bazazzage da da rowa sai ce mata in ta dafa kar ta ci ko kadan sai ta ce mishi to shikenan ta dafa kaza tana dafa kaza kanshi ya bude mai gida shikenan tana girki a kitchen ta shiga daki kenan mai gida ya kasa daurewa sai ya bude tukunya ya fisgo tunya daya zafi ya kama shi ya sa a juya ruban daki
lalle ba gaskiya inda za a ji a ci damar ce da
ba inda zai ba
damar kaza inda za a ji a ci
sai ta kuma mata ita ba ta shiga daki kanshi ita ba ta dan bude tukunya ta fisgo fuffuke to koya za ta nuna miki to mu ta ci mutun da ya ce ga ta ci uwu ba sai ki manta ba ita ba ta fisgo fuffuke kaza baba
wayo Allah
ita ba da ta juya na ta juya na
ba ta ga kowa ba
dai ita ba ta boye ta ci da ba kaza ina za ta nufa ita ma sai wuf
je ba
daki na kawo muka ne domin ka hada ka cinye
wanda da bana za ta yashi ka sosai kuwa
da muka mishi ce dama na kawo muka ne ka hada ka cinye je kuma kunya ta kama ji kama je na sabon da zai ce sai ya ce mata wai ai na dan fusgo ne in dan na in ji ko gijiri ya ji
ya gwada gijiri ai ba za ta yi
wai zan shiga ban daki na shi ne na dan fusga in ji ko gijiri ya ji to baba da mai gidan nan da mata wanne ne cikin sai fu ba da hujja ko kwara din
ai matan nan ta ba da hujja ko kwara kwarai kwa
ai mata ba ne ki ba ne baba
kwarai kwa
Malu ba jule na daga bana hannun ta bili da haka yanzu a madadin
Baba Yakubu Bakiri
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta yi da alheri
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin Hausa @voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke fadakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya